sannan akwai addu'a ta gaba ta bayan alwala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wannan riwayar imam an-nasa'i ruwaito ta a cikin amalul yawmi wal laila subhanakallahumma wa bihamdika sahabinta abu sa'id al-khudri shine sa'd ibn malik sarki ya tabbata ga ubangiji ya allah kuma tare da yabanka da gode maka shine subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ina shaidawa babu abun bautawa da cancanta da dacewa in ba kai ba astaghfiruka wa atubu ilaika ya allah ina neman gafararka kuma ina tuba zuwa gare ka tabaraka wa ta'ala ita ma wannan addu'a ce da ake yin ta bayan an gama alwala sannan kuma ita ce addu'ar da ake yin ta da ake cewa kafaratul majlisi wanda manzo Allah yake cewa duk wanda ya zauna a wuri bayan ya tashi yayin wannan addu'ar duk wurin da ka zauna duk dade wanda kai to duk zunubin da ka dauka in dai ka tashi kai wannan addu'ar Allah ya yafe ma zunubin ka gaba daya ana kankare zunubi da ita garanti ne insha Allah in dai kai wannan addu'ar to kamar zunubin ka an yafe ma malam me yafi wannan riba a rayuwa me yafi wannan riba to kenan zaka ci riba guda biyu ka karanta ta yayin da ka gama za ku ga ko karatu muka gama kullum muna cewa me subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik saboda manzo Allah ce duk wanda ya zauna a wuri to ba a so ya tashi face sai ya karanta wannan addu'a kai wallahi yazo malam ko qur'ani ma ka karanta zaman karanta qur'ani kai to ai ba mamaki da ka zo zauna karanta qur'ani kai wani abu kuma na laifi a wurin to haka idan kai alwala ma ana so to jama'a abin da ake so anan sai mutun ya zabi addu'a guda daya a ciki sai wani yana cewa to idan mutun yayi duka fa ba laifi addu'a ne ai in kai duka ma ba laifi in kai guda daya ma ba laifi wannan riwaya ce sahihiya kamar yadda muka faɗa